Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, da fatan ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Ibrahim Kalmashi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki nake son cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 25 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanun labarai.
To Ibrahim, ana tsammanin adadin mutuwar Amurkawa daga cutar coronavirus zai kai 100,000 nan da ƴan kwanaki masu zuwa. Sannan kuma mai yiwuwa Amurka ta sanya takunkumi kan China kan wata sabuwar doka da ta gabatar game da batun tsaro a yankin Hong Kong. Haka kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kutanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a Afghanistan domin yin bukukuwan sallah karama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita.
Tokanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ci gaba da jin rahotanni kan yadda aka yi sallar Idi bana.
Koma ga Allah subhanahu wa ta'ala domin samun sauki na wannan halin da ake ciki.
Sannan za a ji cewa wannan lokaci na rige-rigen ayyukan ibada bai hana wasu miyagu tafkata asa ba.
Kusan ga 14 a kashi tsakanin shekarun jiya zakkuwa yau Lahadi.
Da farkon ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ana tsammanin adadin mutuwar Amurkawa daga cutar coronavirus zai kai 100,000 nan da ƴan kwanaki masu zuwa. Wata muhimmiyar alama ita ce yadda shafin farko na jaridar New York Times na ranar Lahadi ya wallafa sunaye da bayanan waɗanda suka mutu sakamakon cutar, haɗe da wasu bayanai da aka tattaro daga wasu kafafen yaɗa labarai da ke nan Amurka. Kanun labaran jaridar na jiya Lahadi cewa yayi adadin mace-mace a Amurka ya doshi 100,000 a sa'ar da ba za ta misaltu ba. Yawan mutanen Amurka da suka mutu a safiyar Lahadi ya zarce 97,000 a cewar jam'iyyar John Hopkins. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da adadin waɗanda cutar ta COVID-19 ta harba a duk faɗin duniya ya haura 5.3 million, kamar yadda jam'iyyar ta John Hopkins ta bayyana, yayin da adadin waɗanda suka mutu suka haura 342,000 a karan farko tunda ta fara bada rahoton samun masu kamuwa da cutar a watan Janairu. China, ƙasar da cutar ta fara barkewa, ba ta da rahoton samun sabbin waɗanda suka harbu da cutar. Me yiwuwa Amurka ta sanya takunkumi kan China kan wata sabuwar dokar da ta gabatar game da batun tsaro a yankin Hong Kong? Mai ba da shawarar kan harkokin tsaro na fadar White House Robert O'Brien ya ce a jiya Lahadi ne O'Brien ya faɗa wa gidajen talabijin na NBC a shirin Meet the Press cewa da alama da wannan doka ta tsaro China ta fara mamaye Hong Kong, kuma idan sun yi haka sakataren harkokin waje Mike Pompeo ba zai iya bada tabbacin cewa Hong Kong na da cikakken ikon cin gashin kanta ba, kuma idan hakan ta faru za a saka takunkumi akan Hong Kong da China. A ranar Juma'a, China ta bayyana shirinta na yin watsi da majalisar dokokin yankin na Hong Kong don sanya wata doka ta tsaron ƙasa a yankin wacce zai hukunta duk yunkuri na ɓallewa ko na ayyukan ta'addanci da zai iya barazana ga tsaron ƙasan. Wannan mataki wanda zai bai wa hukumomin tsaron China damar kafa wasu ma'aikatu a Hong Kong na fuskantar suka daga sassan duniya, inda har Amurka hata yi barazanar ɗaukar mataki akan China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kwatanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a Afghanistan domin yin bukukuwan sallah karama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Sa'o'i kaɗan gabanin fara bukukuwan sallar wacce ake kwashi kwana uku ana yi, ƙungiyar 'yan tawaye ta Taliban ta sanar da tsagaita hare-haren a lokacin sallar ta Eid wacce aka yi bayan kammala azumin watan Ramadana. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi maza-maza ya maida martani, inda ya umarci dakaran ƙasar da su ajiye makamansu a wannan lokaci na bukukuwan sallah. Sannan ya kaddamar da wani shiri na sakin fursunonin 'yan Taliban 2,000. A jiya Lahadi, Pompeo ya ce mun aiki sosai don mu ga wannan lokaci, yayin da ya nuna goyon bayansa ga wannan mataki na tsagaita wuta a wannan rikici na Afghanistan, wanda a 'yan makonnin nan ya hallaka tare da raunata ɗaruruwan mutane.
An jima kaɗan, Hadiza za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku cigaban rahotanni kan yadda aka yi sallar Idi bana, inda za mu leƙa jihohin Adamawa da Taraba da Niger da Filato da kuma jamhuriyar Nijar. Bari mu fara da jihar Filato.
Sallar Idil Fitr da aka gudanar bayan azumin watan Ramadan na bana ta zo ne a yanayi na rashin walwala saboda matakan da gwamnati ta sanya don takaita yaduwar cutar COVID-19. A jihar Filato an gudanar da sallar ne cikin ni'ima ta ruwan sama, yayin da wasu suka gudanar da sallar a masallatai, wasu kuwa sun yi ne a gidaje tare da iyalansu. Na zaga cikin garin Jos don jin yadda sallar ta bana ta gudana.
Ni ne Ibrahim Moromoro Faragada.
To ya aka yi sallah?
To sallah kan gaskiya mun yi sallah lafiya. Sai dai walwala ne irin yadda muka saba, gaskiya ba mu samu ba. Sai dai muna fatan wannan al'amari da Allah ya jarbe mu da shi na coronavirus, Allah ya kawo mana ƙarshen shi.
Sunana Yakubu Kabiru, ina nan kuna Shagari. Gaskiya sallah alhamdulillah.
To ya batun rashin walwalan nan fa?
Rashin walwala wannan Allah da duk abin da kaga yazo zai wuce.
Suma yara kanana ba a basu a baya ba.
Sunana Ibrahim.
Don Malam Ibrahim ya aka yi sallah?
An yi sallah lafiya.
Gashi kaga an ce akwai cuta, kar ku yi yawo da yawa.
Anguwa-anguwa kawai da mu je. Na barki lafiya.
Khadija Abdulhamid.
Ya bukukuwan sallah fa gashi an ce kar ku je yawo?
Ai mun je gidajen ƴan uwanmu.
Kayan sawa da abinci fa?
Gaskiya ba yanda ake samu kowane shekara ba.
Saboda me?
Saboda coronavirus.
Limamai sun yi huduba wa mabiya musamman kai yadda al'umma ya kamata su koma ga Allah.
Sunana Jabir Abdullahi Yusuf, malami a makarantar Al-Bayan Islamic Secondary School. Fahimtar mutum ita ce bikin da aka samu irin waɗannan jarabawoyi, Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da irin waɗannan cututtuka ko waɗannan jarabawoyi don mutane su koma ga Allah.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A jihar Adamawa an gudanar sallar nema a masallatan Juma'a, yayin da kuwa makwabciyar ta jihar Taraba aka yi sallah a masallatan Idi kamar yadda aka saba. Kuma muna abun burgewa, ana ma kamar nafilolin sallar kwalam sai aka barke da ruwan sama a waɗannan jihohi biyu, da hakan ya sa ni'ima da ƙara annashuwa da ma rage raɗaɗin fargabar yaɗuwar cutar coronavirus a yanzu. To wai koya jama'a suka ji da bikin sallar na bana?
Sunana Muhammad Salihu. To mun ji daɗi don gudanar da sallah, amma dai bai kasance mana yadda muke so ba don an rage zirga-zirga.
Sunana Sadiq Muhammad. Mun gudanar da bikin sallah a jihar Taraba lafiya ƙalau, haka mutane suka fito.
Kamar yara su ma magidanta sun ko bai na farin cikin su ne da cewa.
Sunana Brazak Hassan. A gaskiya an yi shi cikin farin ciki da annashuwa. A masallatan Idi muka yi namu. A wallahi jama'a dai sun fito iya fitowa.
Ai sunana Nuruddin Bala Jalingo. A gaskiya bukun sallah an gode Allah. Komai ya tafi daidai, mun yi sallah mun je Idi.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Rola a Najeriya.
Ababe da dama ne suka wakana a ƙarshen azumin wannan shekara akan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ɓangaren jihar Tawa a Nijar da jihar Sokoton tarayyar Najeriya. Na farko dai 'yan Najeriya da dama ne suka gudo a jamhuriyar ta Nijar domin yin Idi tare da 'yan Nijar, inda na haɗu da waɗansu daga cikinsu ga abin da suka ce mini.
Arzika sarki. To dalili duk jama'a dai mun ga sun yi sallah, kuma duk al'umma musulmi duk ƙasa guda ta dan da Nijar da Najeriya duk musulmi.
Suko Kristoci kamar da suka saba sun yi amfani da wannan damar domin in taya dukkan al'ummar musulmi sallar ƙarshen azumin wannan shekara ta Ramadan ta bana, kamar yadda shugaban haɗin kan ɗariƙokin addinin Krista Pastor Abubakar Musa ke ƙarin bayani.
Ina ma uwayena, ƙannena, yannena, ƴan uwana barka da sallah. Muna ma Ubangiji Allah godiya domin ya kiyaye mu cikin dukkan wannan wata na neman albarka, wata na neman gafara da kuma hamar Ubangiji. Muna mu dukkan ƴan uwanmu barka da ƙarin wannan azumi.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A cikin wani yanayi na ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ne dai aka gudanar da sallar Idin wannan shekara a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger Nigeria. Al'amarin da ya haddasa cinkoso a cikin babban masallacin Juma'a da ke cikin garin na Mina A cikin hudubarsa babban limamin Juma'a na Mina Sheikh Isa Fari da ya jagoranci sallar Idin ya ce su kam suna tare da mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar musamman akan abin da ya shafi ganin watan Shawwal.
Saboda haka muna goyen bayan sa, Ubangiji kuma Allah ya ja zamanin sa, ya san halin mutanen zamani.
Wasu daga cikin al'ummar da suka halarci masallatan Juma'ar domin gudanar da sallar Idin sun yi kira ga jama'a da su ci gaba da hakuri.
Sunana Abubakar Umar Sahabi, muna kira ga al'umman mu ci gaba da hakuri da wannan jarabawa da Allah ya kawo mana, muna ganin insha Allah alkhairi ne.
Sunana Aliyu Muhammad Sani Adarawa Kwantagora, ina kira ga jama'a da mu ƙara hakuri mu kuma ci gaba da addu'a mu tuban mu Allah daga laifukan mu.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Da wakilanmu daga Najeriya da Nijar, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hadiza Kyari da ci gaban labaran duniya.
Akalla fararen hula hudu ne suka mutu yayin da wasu 15 suka raunata a wata fashewar bam a yayin bikin Eid al-Fitr a wajen garin da ake kira Baidoa da ke Somalia a cewar shedu. Biyu daga cikin waɗanda suka mutu yara ne, kamar yadda rahotanni suka nuna. Fashewar ta faru ne da tsakar ranar Lahadi, yayin da mutane ke yin wani taron rawar gargajiya a wani fili da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin garin. Somalia ta yi bikin Eid al-Fitr ne a ranar Asabar, amma an ci gaba da bikin wanda aka kwashi kwana uku ana yi bisa al'ada a ƙasashen Musulunci. Wani jami'in tsaro da ya ce kada a ambaci sunansa ya ce an gudanar da bikin ne a filin ranar Asabar ba tare da wata matsala ba, amma a cewarsa an dasa bam din ne kafin a ci gaba da bukukuwan washegarin ranar Lahadi. An fara shari'ar Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu da sabbin zarge-zarge, inda ya zargi 'yan sanda da masu shigar da ƙara da yunkurin kawar da shi. A da yaje Lahadi ne aka fara sauraron ƙarar. Prime Minister na Isra'ila shi ne na farko da ya fara fuskantar tuhuma kan zargin aikata manyan laifuka da suka hada da damfara, zamba cikin aminci da kuma karɓar cin hanci. An kuma zarge shi da bayar da sassauci a dokokin gudanar da kafafen yada labarai ga wani hamshakin mutum mai kafar yada labarai, inda shi kuma aka yi mai alkawarin za a riƙa yin rahotanni za su daɗaɗa masa. Netanyahu, wanda shi ne shugaban jam'iyyar Likud masu ra'ayin mazan jiya, ya musanta dukkan tuhume-tuhumen kuma ya kira shari'ar a matsayin bita da kullum bangaren masu ra'ayin neman sauyi.
A gaida Hadiza da ta kai rantsuwa da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa Najeriya, inda a yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke ci gaba da gudanar da ayyukan ibada ciki har da kyautatawa bil adama, wasu miyagu suka zaɓi ƙuntatawa bayan Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Daga Sokoto ga wakilin Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Rahotanni dai sun nuna cewa ko a ranar sallah sai da mahara suka hito suka tare hanya a yankin na Sabon Birni, doke da manyan makamai suna halbin jama'a, kamar yadda wani wanda bai so an bayyana sunansa ba ya shera mini.
Sallar da ta gudana a shekarar bana, mutanen mu suna cikin tashin hankali da rashin samun natsuwa, yayin da su waɗannan bana sun hito daga cikin wani daji tsakanin gaje ƙauyen ƙaramar kuma mulkin Sabon Birni da garin Bature, inda suka yi sansani fiye da mutum 100 suka hana kowa bin wannan hayar. Ɗaya daga cikin ma'aikatan ƙaramar kuma mulkin Sabon Birni ana ce da shi Idris da Kwaro, sun halbe shi ya mutu. Da muka yi misalin gawawwakin da aka kashe a wannan ƙaramar kuma mulkin dai gaba ɗaya ƙauyukan, gawa ta mutum wanda abba haushe kusan gawa 14 aka kashe tsakanin shekarun jiya zakkuwa da Ladi.
Shi a nan tsaro a yankin dai na Sabon Birni abu ne wanda ya ta'azzara, yanda koyaushe jama'a yankin ke kwana tsaye da ido buɗe domin rashin sanin abin da zai faru tsakiyar dare idan suka kwanta, kamar yadda daya daga cikin jagororin al'ummar Sa'idu Neno Ibrahim ya shaida wa muryar Amurka.
Tane kullun a rasa rayuka, a rasa dukiya, kuma ina tabbata muku shi wangan jeji namu ba jeji bane, karkara ne. Mutanen nan ko barayen nan gahili suke, ko mace mai ciki tana ganin su. Kawai mu muna bin doka ne, muna kiran gwamnati ta zo ta kawo agaji tun abin bai kai mana ga wuya ba.
Shi ma wani dan asalin yankin wanda bai so a bayyana sunansa ba, kiraye ga gwamnati ta wa Allah ta kawo dauki.
Kanin sabon binne da Goronyo, billahi allazi da Isa, babu da za a iya cewa ga local government yau ba ya operation ba. Kuma operation din har ya wuce hankalin mabaran, tunda abin ya riga ya zama har waɗanda ba su niyyar shiga swata bin saboda damar da addiga barai sun zama hukuma wanga yankin.
Kwamishinan kula da al'amuran tsaro a jihar Sokoto, Kanal Garba Moyi mai ritaya, ya ce sha'anin tsaro abu ne wanda dole sai an yi a hankali kamin a shawo kansa.
Ainihin su 'yan ta'adda ai ba haituwa suka yi hili da hili ba, su ce su yi gaba da gaba da su. Sannan soja ba ta yadda za a aikace a samu soja kowane ƙauye a aji soja. In ka ce ka yi haka nan soja na a Najeriya gaba ɗaya. Wannan shi ne babban matsala.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Ku gaida Muhammad da wannan rahoton. Kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Har yanzu filin ciki da gaskiya na kan batun rashin biyan tsaffin jami'an 'yan sanda waɗanda suka yi ritaya haƙoƙinsu. Batun da suka ce yana jefa su cikin halin ƙaƙa na kayi, tare da sa su yin da na sanin bauta wa ƙasar su tun farko. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Hakikacin lokacin da wannan fili na ciki da gaskiya ya fara wannan batu, shirin ya zama tamkar abin da ke damun 'yan sandan da suka yi ritaya ne tsawon shekaru. Amma ba su da bakin korafi don yanayin halin mai kayan sarki na bin duk abin da aka faɗa musu, ko daidai ko ba daidai ba ne, ko kuma zai cutar da su. Wannan fili dai ya samu wasiƙu ta hanyar email baya ga kiraye-kirayen waya da tsaffin 'yan sandan suke yi wa wannan fili. Alal misali, CSP Baffa mai ritaya ya kira wannan fili daga garin Gombe, ga kuma abin da ya shaida mana.
Allah wai na wani ta.
Eh, lafiya lo, alhamdulillah.
Lafiya galo ya jama'a.
Ah, lafiya lo ba kun gode Allah.
Oh, ma Allah.
Yawa yawa.
Interesting, Naji. So last week Monday kawai sai na ji an tabo inda yake mana ciwo.
Eh, na'am.
Batun pensioners din mu na police da sauransu.
Eh, na'am.
Wallahi to sai na ji kuma kana cewa wai za ku je magindin maganin abu na ca. Ai ba ku gama ji daga irin wajen mu ba. Yau wai wata 14 muna zaune babu koko babu fa.
CSP wani
ne ina Gombe nan.
CSP wani wata 14 kuka yi babu pension din ne ma gaba da?
Wallahi tallahi babu sisin kobo. What's of it ma mu abun da ya bamu mamaki jiya da dare sai ga wani text na dan sun bamu update tun 2019. December ina da 6,406,000. Sai jiya kuma sai ga wata text where as you are reserved menene as of March 2020. Sai naga kuma 6,300 an wani abu da nazo ne calculation sai naga sun fitar min da 65,000 naira kuma. Kuma ba a bamu wannan kudaden da ma ya kamata na January, February, March mu gani ba ma balantana mu ce what is added to my 6 million. It's not added. And they are sending the whole thing again.
CSP Hassan retire. Faɗa mana abun da kike son su waɗannan hukumomi su sani game da abun da ya shafi pension din.
Eh, gaskiya hukumomi sai su san da cewa mun yi aiki tsakanin mu da Allah, mun yi mun gama lafiya, amma muna shan wahalar zaman gida tunda mun da almajirai. Sai mun yi roƙo mu ci abinci. Ya za a yi haka yanzu kana da iyalai, ka ritaya, sina ofisa, kuɗi kana ganin su a waya. Ba za ka yi ɗaukan su ba, ba za ka yi karɓan kuɗaɗen nan ba. Bikin haka kuma a hakan ma sai ka ji an zo ana ta gaggabci kuɗaɗen a yanke wannan, a yanke wannan without reason. Yau wata 14 muna zaune tunda muka yi ritaya, akwai wanda ma wanda suka yi ritaya gaba da nema ba su samu ba ma har yau, so they are more than 14 months.
Nace yaushe ne ne kai din kai ritaya ka aje aiki?
Ni na ritaya February 2019.
Ki gaba da bamu labari daga nan
February 2020 na shekara guda.
Yawwa, to daga nan daga nan me yake wato ka hada har da hutun wata uku kenan da ake
duka. Duka gaba ɗaya ne na riga na ritaya ta na dawo. Ai dama hutun ma is not compulsory. If you wish to remain aiki, fine. In ga za ka iya tafiya ka tafi.
Wannan ya nuna tunda ka aje aiki ba baka fansho ba kenan.
Ba ni da kokobo in ba abin da Allah ya min ba da yanwa. Wallahi babu. Babu. Single kobo ba ni da
bayan ka yi aiki na tsawon shekara
34 da wata 2 na 34 years 2 months na yi don because of death of that na samu abin da aka wata na kai December amma ban kai December ba dole na taho retirement by February ko ban karbi kudin su ba na zo na zauna amma nothing been given to us har yau irina muna nan barkate ba mu yi magana ba.
Ya yanzu kake rayuwa tunda babu albashi kuma baka fara karbar fansho ba.
Ah, da ce baka sai yan uwa? Abin da yan uwan mu suka yi mana. Sai abin da yan uwan ka suka yi. Jiya ma wani ya turo min 10,000. Farkon azumi ma wani ya ban 20,000. Shikenan haka nake manajin. I'm telling you. Kuma yanzu yau in aka ce yara su koma makaranta, wallahi tallahi sai dai su zauna a gida. Don ban ga tunda zan samu kuɗin da za su koma ba. Ko transport fare. Kuma mai amfani da 34 yanzu ana mana dariya. A gari?
Amma akwai abubuwan da ake cewa mutum lokacin da yake aiki ya dinga samu yana tana da wasu 'yan kudi a gefe don ya dan yi harkar kasuwa ya zama ya dan ajiye jarinsa a wasu wajaje. Kai me yasa baka yi haka ba?
Ina za ka yi kana da iyali kusalirin kama nawa ne da za ka ce za ka yi ajiye wani abun da za ka yi kasuwanci. Sai dai if you are corrupt, if you are highly corrupt, maybe you have so many ways of getting money wannan kuma ni ko ba ma cikin irin wannan system. We are not trained. We are trained 1985 in Lagos. They train us not to even anything to go by corruption. So mu ba mu damu da irin wannan ba mun yi aiki da kamun da Allah muka da muka da wannan. Wanda suke corruption ai gas nan suna fight shi da offices. Yau ka ji su a babban office can inda is lucrative. Gobe ka ji su a can ba sa sa uniform. They are making big money. They are big men. They don't even respect their superiors in rank. Because they are already millionaires, young person. Ah, that's not. That kid against my dad, that kid against my son, that kid against my family, that's not that is pretending. That can say, "Wallahi, Karyani, na, that I." This is just pretending, but that's not. You know what I mean? So they have a way of doing. That's how we come on court. So now they come on court. If you didn't belong to them, that's why I said the case is our hala. If you are within them, fine. I post something I noted. Question police are not in the dial corrective. Who are you? You cannot work at EFCC. I take down why. But then tell like EFCC. But when it's under can I EFCC? ICPC. But I can. If you are there, you must be somebody. You know, some commands in the Nigerian police.
Kakama turanci mu fara ci gaba da magana da Hausa yadda mutane za su fahimce ka sosai.
To ai turanci ne wance muka fara. To Hausa ba ta zauna ba. Sai an tani.
Yawwa, abinda nake nufi yanzu me ake cewa yaushe ake yin batun cewa za a fara
mu abinda muke so na daya kaga haka kamata a ce kamar yanda soja da SS DSS suke enjoying ta kamata mu ma a ce an fitar da mu kuma muna wannan wahalan ya kamata ma a aje mu a anda wa'ansu mutane daban suna karban kudin ka direct from your salary ana fitarwa contributory sannan wancan din bai zo ba. Ya kamata mu ma yan sanda su duba su fitar da mu a gefe daya. Taimaka mana su fitar da mu ma mu samu rayuwa mai kyau ba mun gama aiki.
Ni ne ake faɗa ma yaushe ne za a fara. Na san ka kai watakila ka kai korafi cewa baka fara ganin wannan fansho din ba mai wani
sa'a. Wani abu cewa su kashe mu jira sai ranar da accrued namu ya zo. Mun san wata turanci suke yi zumba wai accrued. So su muna jiran accrued ne sai ran da Allah ya kawo shi. Muna da rai.
Accrued ma'ana sai an turo kudaden da za a biyan ku kenan.
Eh, shi muke jira bayan ka riga ka yi saving. Misali ka yi saving din 5 million. Suka ce mana Fidel Goman za ta kawo 5 million ya dawo 10 million. So za a baka half. Then half watakila wai shi ne za a spread din shi in 10 years. So virtually mai ka ga mai mutum ya gani a ciki. Wanda ya kamata a baka wai shi ne za a zo sai a kasa shi a hannun wa'ansu wai financial houses. Suna nan, ga su nan. They enjoy more than better than the policeman. Sun fi ɗan sanda jin daɗi.
Yawanci irin ku watakila zai zama yanzu haka kana nan kana da sauran ƙarfi da lafiyar ka da zaka iya wata sana'a baka fara tunani ta wannan bangaren ba?
Ni yanzu shekara 61 nake. Ina shekara 61 yanzu zan fara wani tunanin wani kasuwancin me zaka yi yanzu. Ko tafiya kai nan ka je duku ka dawo ka zo zaka san ka je duku. Wani za me zaka yi? Mu yanzu kawai dama abin da muke nema in an biya ka ƴaƴanka su samu madafa su karatu. Kawai nothing more than that. Wani kasuwanci ka tayi da shi sati private kana aikin gwamnati wani kasuwa za ka yi shiga yanzu yau ka ce za ka iya gane mata babu za ka je ne kawai ka haɗu da masu dufinsu karɓe kuɗinka su maka walawala duk mu ma mu dawo kamar yadda soja yadda SS suke ji kana renon mana yan sanda amma renon mana an ji an haɗa mu da yara suna ta karɓan kuɗaɗenmu muna tara musu kuɗi suna ta sa na kaya mai kyau da katon babban court da abun nan suna ta faffashe gidajensu suna gini muna ji muna gani.
To Allah ya kyauta. Har yanzu dai muna bibiyar dukkan hukumomi da waɗanda wannan batu ya shafa domin samun martanin abin da ke faruwa ko kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin samar da maslaha. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Ana tsammanin adadin mutuwar Amurkawa daga cutar coronavirus zai kai 100,000 nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Wata muhimmiyar alama ita ce yadda shafin farko na jaridar New York Times na ranar Lahadi ya wallafa sunaye da bayanan waɗanda suka mutu sakamakon cutar. Haɗe da wasu bayanai da aka tattaro daga wasu kafafen yaɗa labarai da ke nan Amurka. Me yiwuwa Amurka ta sanya takunkumi kan China kan wata sabuwar dokar da ta gabatar game da batun tsaro a yankin Hong Kong? Mai ba da shawarar kan harkokin tsaro na fadar White House, Robert O'Brien ya ce. A jiya Lahadi ne O'Brien ya faɗa wa gidajen talabijin na NBC a shirin Meet the Press cewa da alama da wannan doka ta tsaro, China ta fara mamaye Hong Kong. Kuma idan sun yi haka, sakataren harkokin waje Mike Pompeo ba zai iya bada tabbacin cewa Hong Kong na da cikakken ikon cin gashin kanta ba, kuma idan hakan ta faru za a saka takunkumi akan Hong Kong da China. Sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo ya kwatanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a Afghanistan domin yin bukukuwan sallah karama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Sa'o'i kaɗan gabanin fara bukukuwan sallar wacce ake kwashi kwana uku ana yi, ƙungiyar 'yan tawaye ta Taliban ta sanar da tsagaita hare-haren a lokacin sallar ta Eid wacce aka yi bayan kammala azumin watan Ramadana. Aƙalla fararen hula huɗu ne suka mutu yayin da wasu 15 suka raunata a wata fashewar bam a yayin bikin Eid al-Fitr a wajen garin da ake kira Baidoa da ke Somalia a cewar shedu. Biyu daga cikin waɗanda suka mutu yara ne, kamar yadda rahotanni suka nuna. Fashewar ta faru ne da tsakar ranar Lahadi yayin da mutane ke yin wani taron rawar gargaji a wani fili da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin garin. An fara shari'ar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da sabbin zarge-zarge inda ya zargi 'yan sanda da masu shigar da ƙara da yunkurin kawar da shi. A da ya je Lahadi ne aka fara sauraron ƙarar. Prime Minister na Isra'ila shi ne na farko da ya fara fuskantar tuhuma kan zargin aikata manyan laifuka da suka hada da damfara, zamba cikin aminci da kuma karɓar cin hanci.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jihar kamar da tadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta tayar da gabatar da shirin, da Jibahiru Dodoni da ya haɗa mana sautin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyarmu na yau. Ni Ibrahim Kalma shi Garba ke muku fatan ci gaba da shagulgulan sallah cikin annashuwa da kwanciyar hankali. Wassalam.
six.